Hachat? Yawa. Barka mata wallama dugu ta shamu biya ka su ko saburi a bar su sai sun sha dauri kun san ita gaskiya ana kin ta tinta in za ka fade ta ma su mai babu dabara ranar yan uba idan suka taso ka in mun magana a ce da mu to ya fara
sarkin barna bari azan farkai canka
azunta mata walla baban shi bayan gona san manta ubangiji yake yadda ya tsara
manna mata walla maganin yan tawaye
ga sako zana ba ku kun ga ta asara dodo ne maganin ku don kun sha kai
sarkin barna bari
Dale ko ta bari ina masu gadara
mun daura wuyan na lagu sai mun ja kullaba barka mata walla maganin yan tawaye
kun san shi mata walla ya gaji kamala sannan baya shiri da dun masu fadala
dale ko ta bari ina masu gadara
dadin shi rabbana idan zai kyautar sa don wanda ya so ya baiwa ba mai ce kala Da zamfara na cikin ka ta ida bala'i a hannun gwaggon birin da ko in ce sola
Mamna mata walla maganin yan tawaye
Da zuwan mata walla babu sauran kima wuta dan zamfara ka fatan gari duka ya waye
Sarkin barna bari a zamfara kai canka
Dale ko ta bari ina masu gadara zamfar zamu ce da ku albishirin ku dan alhaji bello dai mutum ne mai tsayi
dale ko ta bari ina masu gadara
domin talakan jahar mu zai zama da kai gwamna mata walla dai ku baba in kare
sarkin barna bari a zamfar kai canka
fata nai talakan jahar nan ya dara da ka hango nai ashe ko ka hange sururi kenan warakar mu yau dun ban samu dan zamfara zamu rayu ba mu ba maye
sarkin barna bari a zamfara kai canka
dale ko ta bari ina masu gadara
mun daura wuyan na lagu sai mun ja kullaba barka mata walla maganin yan tawaye
bar ni in dan zaburo in je gaida gwanin mu gwamna mata walla zamfara wa mun gode Alin ka na kyautaye wa dukkan al'umma dan kanka zama gwamna kowa ya gode
sarkin barna bari a zamfara kai canka
to a yau duk fadin jahar mu kai ke mata gwamna garin su duwairi ya ga huraira ga maude
gwamna mata walla maganin yan tawaye
to bar ni in taka in rausaya har in joye domin mata walla ya fi karfin tawaye Dale ko ta bari ina masu gadara
mun daura wuyan na lagu sai mun ja kullaba barka mata walla maganin yan tawaye
misalin farko da zan buga muku ku gane a da babu tsaro jahar mu yanzu ku mun samu
dale ko ta bari ina masu gadara
ashe wanda zuwan sa zamfarawa muka dara shine mabutar mu a siyasa mun samu dan kunje taratara mu duba furgo ne mugun hali barazana ne a gare mu
gwamna mata walla maganin yan tawaye
a abun tarin gaskiya ku ta mana littafi barawo ne ke ruba ruba har ya sai
sarkin barna bari azan farkai cinka
dale ko ta bari ina masu gadara
mun daura wayan na lagu sai mun ja kulba barka mata walla magani ta wai
ashe dai zakaran da rabbi yayi masa albaraka ko da da mazurka da shaho zai tara kero sajerin mazamba ta baida na dama ci nasara dubun su kona ta sara
sarkin barna bari azan farkai canka
akun san shi dogaro da Allah ne jari kaunar mata walla kunga yanzu maka fara
mamna mata walla maganin yan tawaye
shi ne masanin mutun takarda al'umma yayin mata walla ne muke birni kauye ko ta bari ina masu gadara
mun daura wayan na lagu sai mun ja kulba barka mata walla maganin yan tawaye
ni ne dan amadin ku bar besan waka wannan da ya tashi na sabar sagarin baki
tale ko ta bari ina masu gadara
idan ma wani ya sani ku kara masa amsa dan maryama ne da zanta kan sha mamaki yadda ubangiji ya so ba mai jamar farfe san waka da wakar gamzaki
mamna mata walla maganin yan tawaye
ni ne almajirin ku nan fannin waka shi ko mata walla gwamna ne ba tawaye
sarkin barna bari azan farkai canka
dale ko ta bari ina masu gadara
mun daura wayan na lagu sai mun ja kulba barka mata walla
Zamparawa mu daga hannu mu goda Allah gwamnan mu dallale mata walle
Zamparawa mu daga hannu mu goda Allah gwamnan mu dallale mata walle
Zamparawa mu daga hannu mu goda Allah gwamnan mu dallale mata walle mu je kai Zamparawa godiya muke Rabbana yayi ka ba sake yau jaharan muka zo ka tsarkake alamatu take mana mun muke azalumai san godu tun daga mata walle
Zamparawa
Rabbana maliki zafar kace
matawalle
wanda ka zaba shi ko za a ce
matawalle
kayowa dodo ba ka ce na ce
matawalle
ga zayayi aikin a aikace
matawalle
ya zanta kwarfasa kar ta zambace
matawalle
ya maliki nai lausu o ona tsalle tsalle jame tabkai uban su ne
matawalle
baka kiye kai tarnakin su ne
matawalle
zaki kai mai gidan mu ne
matawalle
makiya makonwara ya take ne
matawalle
ya gagare ku gagar na kake matawalle
farawa mu daga hannu
ashe
goda Allah gwamnan mu dallane matawalle
matawalle za mu je ka ta gari
matawalle
kare gudun da wa kai sarari
matawalle
masasa da kuna kan hatsari
matawalle
barman takar gida can zamani
matawalle
mamadu bella sanne da fama matawalle
zamparawa mu daga hannu goda Allah gwamnan mu dallane matawalle
kin magare kaman yarda da kai
matawalle
dodo halinka ne ba daga kai
matawalle
war zan dubun maza ba madawai
matawalle
da zan faran mutum mutu kwakwai
matawalle
da zuwan ka mai gida kowa dai makalalle
matawalle mu daga hannu
da wasu yan wala wala sha sha shayi
matawalle
ta yan muran ya kannan shawai
matawalle
suka karje har mu har ba ta darai
matawalle
da zuwan ka ba fada ba rasa rai
matawalle
ko talakan yana ta murna da zuwa matawalle wa
tale ko ta bari ina masu gada
asha yawa takai sarkin barna bari azan barkai tanka
tale ko ta bari ina masu gada
mun daure wuyan nala ko sai manja kullaba barka mata walla magani yan tawaye
sarkin barna bari azan farkai tanka
Dale ko ta bari ina masu gadara
mun daure wuyan nala ko sai mun ja kullaba barka mata walla maganin yan tawaye
farawa madaga hannu mu gode Allah gwamnan mu dallale mata walle
farawa madaga hannu mu gode Allah gwamnan mu dallale mata walle
farawa madaga hannu Goda Allah gwamnan mu dallane mata walle
farawa madaga hannu goda Allah gwamnan mu dallane mata walle farawa madaga hannu goda Allah gwamnan mu dallane mata walle tale ko ta bari ina masu gada
sarkin barna bari azan barkai tanka
tale ko ta bari ina masu gada
Nala kwa sai manja kullaba barka mata walla maganin yan tawaye